kamar da yadda bayane ma yake nuna wasu gungun matasa ne da ke goyon bayan ɗan takarar kujerar gwamnatin jam'iyyar PDP suka fantsama kan tituna suna yaga hotuna da kuma allunan wasu ɗan takara lamarin ma da ya ja martani daga ɗaya bangaren inda kuma aka ta kai wa juna hari da kuma sare-sare wanda ka yanzu ma ba a san adadin waɗanda rikicin ya rutsa da su ba ko da yake daga bisani rundunar 'yan sandan jihar ta ma turo 'yan sandan kwantar da tarzoma don maido da doka da oda.
Yaran shi wannan Darius din nan to shi ne irin suna shigowa suna hankaliyan ku ya kare kaza kaza suna wannan habaitar su kuma yaran mu shi ne sai suka shiga mai musu da karkani sai suka shiga tsarin kan ne uwa da wazi fasa mota tsara duk wanda suka samu an daura mata wasu suna yaya ga duk wani fasa da suka sani fasan shi garba.
To sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da mawakilan zabe wato delegate da aka zaba don gudanar zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP su kusan 400 suka garzaya kotu suna kalubalantar abinda su kira zabe doran da aka yi a Abuja. Senator Sale Danboy da ke zama tsohon mataimakin gwamnan jihar Taraban ya ma bayyana dalilan su na ɗaukan wannan mataki.
Abinda kotu ta tabbatar shine aka zo aka ce ba za a yi zabe da shi ba, wannan ba aure na hankalin kotu ba, a rinka rena mana hankali wani mutum wanda bai da iko a kanmu bai kamata ya tsoma baki a cikin al'amuranmu ba ya zo yana tsoma mana baki, wannan shine yake ba mu mamaki, don haka za mu je kotu mu rika koya ma mutane hankali ta fannin shari'a.
Yan kwamitin zata zuwa jam'iyyar PDP da tuni ma suka zartar da cewa Mr. Darius wanda ya fito da kudancin jihar Taraban shi suka tsaya da matsayin ɗan takara yayin da shi ko mukadashin gwamnan na yanzu Mr. Sani Abubakar Alhaji zai zama mataimakin Darius. To koya ma sauran al'umman jihar Taraban ke ji da wani dambarwa Alhaji Hudu Muhammad Donga da ke zama shugaban kungiyar na adalci na jihar Taraban ma cewa ya yi
faru na jam'iyyar PDP kai to an shi ne jama'a an bar zalo go ai Abuja an yi Abuja kuma delegate da aka zaba ko kuma ta tabbatar da su aka yi kama kai ya kai sai ma ta zuwa da lamari sai zaman to ana nake ne kawai wani na ba ta zuwa wani na ba ta zuwa to kamata ai PDP ka san cewa kuma ta tsaya da matsayin cewa fa ka ta zinga cin tuwo da miyar jiya domin yau akwai kalubala babba a gaban PDP talakawa da mata a ba su zama kansu shugabanni daga tsarin demokradiyya su mulke su wanda kuma shi ne demokratiki ne ji ta jama'a domin jama'a wanda jama'a suka zaba ko suka yi da rinka amma wannan abin da ake wa talakawan jihar Taraba gaskiya an keta mutuncin su gaba daya domin kar kowa kamar wanda ruwa da ke shi da abin da mutane suke so a ce ba shi ne sai wani ke wannan haƙƙi ne ga demokradiyya.
Yanzu haka da 'yan sandan kwantar da tarzoma ne ke ci gaba da yin sintiri don gudun abinda ka iya faruwa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Nigeria.